أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم جمعة 23 دواتن جمعة الأولى شكرا تربود داري حدود 47 هجرية وان دي داتي دا شا حدود دواتن شا داي شكرا تربود بيو دا 25 ميلادية zamu ci gaba da karatun littafin mu cikin fiqhul malikiyya littafi mai albarka shine risala ta al-imam ibnu abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala yana cikin manyan malamai wanda suka rasu tun karni na uku yana cikin mutaqaddimun a cikin malaman mazhaba muna cikin kitabul buyu wa mashakarul buyu ciniki da duk wani abin da ke kama da ciniki zamu tashi inda malaiki cewa la yuzu bai uthamari bai usamarin aw habbil lam yabl salahu anan zan mu tashi kamar daga alama nan take nuna yace malam Allah mushi rahama bai halitta ba sai da ƴaƴan itatuwa aw habbin ko wata ƙwaya lam yabl salahu wanda bai fara nuna ba wanda bai nuna ba yana danye ka je ka saida shi wannan haramun ne wa yuzu bai'uhu idza bada salahu ba'dahu ya halitta a saida shi idan wani bangaren shi ya fara nuna wa in nakhalat min nakhilin kaseera ko uwar dabino dai ce cikin dabine masu yawa dai ta nuna ko wasu bangare sun nuna ka je kai ciniki da wani ka saida mishi su ta huskar kirdadu wala yuzu bai'u ma fil anhari bi halitta ba cinikin abin da yake cikin abin nan yake cikin koramai wal birak da abin da ke cikin dam min al hitani nakihi al birak shine tabakuna manya wanda ke kihi yake shiga larabcin zamani shi sai ake kiran albirak ba san wanda ake wanka na cikin gida ake kiran shi da albirak alhitan nakihai kihi yana cikin korama ko yana cikin tabki kai ciniki ka shiga ka kamo tai cinikin kihi a cikin ruwa saboda akwai garari wala bai'ul janin fi badan ummihi ko kuma a saida jinjiri a cikin ma'aihiyar shi ko na dabba ko baiwa ka ce in ta aihu abinda ke cikin nasa yi shi kaza kuma amshi kudin tun lokacin duka wannan bai'i ne na garar akwai rudi a ciki wala bai'u ma fi buduna sahirul hayawanat ko kuma ciniki saida abin da ke cikin sauran dabbobi ko ma wace dabba ce wala bai'u natajin naqa ko kuma a saida abin da taguwa zatta aihwa wala bai'u ma fi zuhurul ibl ko abin da ke bayan raqumi abin da ke cikin bayan raqumi ma'ana ka biya wani raqumin shi ya ma raquma ka barbara ka biya shi yace wala bai'ul abiki ko kuma cinikin bawa wanda yake gujejje wal ba'ir sharidi bawan shi ya gudu ko kuma ba'ir sharidi raqumi zabtacce raqumi wanda ya bar garke ya gudu ya bace ana cikin neman shi ku yi ciniki da wani ka amshi kudin shi kuma ya shiga nema duka wannan yana cikin garari haka nan bawa wa nuhiya an bai'ul kilabi an yi hani gami da cinikin karnuka a saida karnuka wannan haramun ne yace waqtu lifa amma an yi sabani fi bai'i ma uzina fi ittikhazihi cikin saida wanda an ba da izini akan a rike shi min ha daga ciki cikin karnuka karan da an ba da izini a rika kamar karan farauta ko karan abun nan ko karan gadi ko makamancin su da wanda shari'a ta baka dama to an yi sabani akan ya halitta a saida shi saboda kai wani aiki ka karantar da shi wannan sana'a wannan gadin wannan kiwon dabbobin to maganganu uku akai da almanu an hana a malikiya da karhanci da halacci mashahuriyan magana a wajen malik shine an hana shi yasa al-allama khalil cikin mukhtasar yake cewa wa adamu nahayin la kalbi saidin wal karahatu da karhanci ita kuma ibn al-qasim ya rawaito daga malik sai dai ruwaya ce mai rauni duk da wasu daga cikin malaman malikiya ita suka dauka halaccin cewa ya halitta a saida karan farauta da makamancin shi ibn kinana da sahanunu suka rawaito ta sahanunu ha yake cewa abiuhu wa hajibi samani zan saida shi ha haji zan yi da kudin shi wa qad alimta annal mu'tamad al-awwal amma dai magana ta dogaro ita ce ta farko wanda ha khalil yayi nuni gare ta ya ce wa amma man qatalahu fa alaihi qimatuhu amma duk wanda ya kashe maka karan farauta ko na abun nan zai biya ka kima shi ko ba za a ce ka ci kudin kare ba karanka na farauta karanka na gadi karanka na kiwo ko na tsaran garka wani kashe shi to za a mishi kima ya biya kuma ka ci kudin ba haramun bane wala bai'u bai wala yajuzu bai'u laham bil hayawani kuma bai halitta ba saida nama da dabba min jinsi yi daga jinsin shi ka kawo dan maraki dan karami wanda bai girma ba a baka cin mahauta su baka cinya marsaniyar da aka yanka ko kuma su baka cinyan mareki katu wanda aka yanka saboda dan marekin ka in ka yanka shi masalan baya ci ba sai ka kai ka ce ga wannan dan marekin mi sauye ka bani cinya guda wannan haramun ne nama da jinsin shi ba za a saida ba za a yi ba wala bai'atani fi bai'a ko kuma ciniki bi cikin ciniki daya yace wa zalika an yastari silatan shine wannan kuma fassara shi shine mutun ya sayi wata haja imma bi 50 na kadan imma a ce in kudi hannu ne biyar zan baka au asharatin ila ajalin ko kuma guda 10 dinare 10 zuwa ajali qad lazimatu bi ahadi samanaini wanda daya cikin biyun kudin biyu shi ya zama tilasa a gare ka abu daya ne amma aka mishi wannan cinikin wannan amalikiya suka haramta dan saboda su sun ta yi tafsirin bai'ataini fi bai'a haka suka fassara shi amma wanda basu fassara tafsirin bai'ataini fi bai'a ba sauran malaman fiqh su sun halitta shi in ce maka wannan littafin in kudi hannu ne jika biyar zaka bani in kuma daga nan he zuwa sati ne jika bakwai zaka bani malikiya sun hana amma sauran malamai sun ta yi kan cewa ya halitta bai'ataini fi bai'a ba shi bane wannan wajen fassara bai'atun annabi sallallahu alaihi wasallam bai'ataini fi bai'a hadisi ne wajen fassara shi ne suka samu sabani yace wala juzu bai'u thamar bi rutab bi halitta ba sai da tamri sai da dabino da danye dabino ne busasshe kuma da danyen shi wala zabibu bil inabi ko kuma zabibi da inabi zabibi shine busasshe inabi kuma danyen shi la mutafadilan wala mislan bi mislan ko ayi kari ko kuma kwatankwaci da kwatankwaci ka ba da danyen abun a baka busasshen shi wannan haramun ne ko da kari ko ba kari yace wala radabin biya bisin min jinsihi kuma ko kuma a ce kai sauyan abu danyen shi da busasshen shi na jinsin shi kamar miye kubewa ce ga danya ga busassa ya baka tiya biyu ko kuma tiya ɗaya ta danya ka bashi tiya guda ta busassa wannan haramun ne misa'ir simar na sauran ƴaƴan itatuwa ma duka haka ne wal fawakihu da kayan marmari duk wani kayan marmari shi ma haka ne wanda akwai busasshen shi akwai danyi wa hum min manuhi anhu min al muzabana shine abinda aka hana na cinikin muzabana shine cinikin muzabana wala yuba'u jizafun bi makilin ba za a saida baga guda ba da abinda an auna shi ga baga ta hatsi nan bamu san tiya nawa bace in ce ga bahuna can guda uku tiya 25 biyar ne a ciki ka rike su ne in rike baga wannan wannan haramun ne saboda wancan ba a san me yake ciki ya zama modi garari ne a ciki yace min sinfihi na sinfin abun wala juzafin bi juzafin min sinfi ko kuma baga da baga na nau'in abun shi ma duka an hana illa an yatabayyana alfadl bainahuma sai ko in an bayyana akwai fifiko tsakanin su in kana mimma juzu tafadul fil jinsil wahidi in ya halitta ayi tafaduli tsakanin jinsi guda minhu daga cikin shi kama in a ce hatsi ne da hatsi wannan ko ya bayyana ɗaya ya hada ya haramun ne mi cinikin baga amma in wancan hatsi ne wancan wake ne to wannan ya halitta mi cinikin baga in ya bayyana ɗaya ya hada ga baga can ta wake da muna kirdadan tayi kamar bahu biyar ga baga can ta hatsi da muna kirdadan tayi kamar bahu goma sai ayi sauye tsakanin su duba da kimar su ta wancan talimka ta wancan in an kai su kasuwa daidai kuka yarjejeniya amma in ya halitta wanda za a yi tafaduli ne a yi fifiko yace wala ba asabi bai shay'il ga'ib ala sifa babu lahi a saida wani abu cinikin wani abu wanda yake boyayye akan sifa a sifar mutaqaddima sifa wadda ta gabata abin ka san shi siffar shi a can baya ka san shi dama babu ka san shi ba shi ma ya san shi kawai kace kazaƙin nan nawa ne zan saida maka amma abinda siffar ba ta sauyawa an ji ma siffa kamar wani gida ko wani kare ne wannan ka san ba sauya ba zai kuma ka san shi ya san shi yace wala yuqad fihi bi shartin amma ba a bada kuɗi a hannus da sharadi illa an yi qaro makanu sai in abun a kusa yake da karan da wani abun da an san siffa shi gabatatta ba za a yi cinikin amma ba kuɗin zaka bada ba sai ho in abun yana kusa yace makanahu aw yakunu mimma yu'manu tagayyuru ko abinda an amince ne bai ya iya sauyawa in abin an amince bai ya sauyawa kamar gida ko kare an san ba abinda zai karu ko ya ragu to wannan ko a yame yake ko a Abuja yake he ku yi cinikin shi in ka san gidan ya san gidan ya baka kuɗin anan tunda ba abinda zai sauya a jikin gida illa an yi qaro makanu ce min darin na gida ne aw ardin ko kuma ƙasa ko gona ko garka aw shajarin ko itaciya fa yajuzu naqdu fihi ya halitta a bada kuɗi hannu a cikin shi bayyana aka yi cinikin kuma a ɗauki kuɗin hannu a bada in wannan siffa gare shi bai ya sauyawa ko kuma ansa kusa yake yace wal udatu ja'izatun yin garanti halak ne fir raqiqi a cikin bayi inistirat in an sanya sharadi aw kana jariyatun bil balad ko kuma yarinya ce baiwa ce a cikin gari fa uhudatu salasu uhuda ana daukan ta kwana uku addamanu fiha min al ba'i ilamun cewa abun tana kan me kaya me saidawa baiwa wani min kulli shay'in cikin kowane abu ko salula ce muka yi ciniki ka bani garantin ta cewa kwana uku kaje in ta maka kazo to duk abin da zai same ta kwana uku a hannuna a hannun wanda zai saye to asara tana busa kan wanda yake shine mai saidawa tunda lamun cewa shi aka yi wannan shi ya bada garanti kalkashin asara shi abun yake sai dai in ganganci kai da gangan ka bata mishi abun shi wannan kuma daban yace wa hudatu sana min aljuzu junun wal jizami garanti ta shekara guda ana bada ta ta hauka ko kuma cutar jazam ko baras kenan ya kasance baiwa ce ko bawa ne ka saya amma kamar shi tabbacin cewa amshi sheka da bawan nan da shekara in hauka bata gushe ba kamar ido mini in baka kudin ka ko kuma in jazam kin bata kuturta ko baras in bata gushe ba kamar ido mini in baka kudin ka ko baiwa yace wala ba asabi salami fil urud babu lahi da yin salami cikin abin nan cikin haja salami shine abin nan bai'un yace ujula fihi al muslimin fihi saman shine cinikin da aka gaugauto da kudin amma kuma abun kudin bayyana an gaugauto da kudin amma abun kudin bayyana ana iya yi yawa kama oda fil urud cikin haja war raqiqi amma da sharadan ta kamar yadda malamai suke bayyana war raqiqi da bayu wal hayawani da kuma dabbobi wa ta'ami da abinci wal idami da kuma miya kaga wannan yana daga cikin abinda a malaman zauri galibi ake kuskure wajen fassara shi salami galibi suna fassara shi da cewa sabtu shi kuma ba sabtu bane ya sha bambam da sabtu ta huskoki masu yawa salami daban sabtu daban galibi haka suke fassara shi amma kuskure ne yace bi sifa ma'luma da sifawa da take sananna wa ajalin ma'lum da kuma ajali sananne shine wannan sharadin shi ya kasance cikin abinci ne ko miya ce abin ya kasance siffa shi sananna ce kuma ya kasance ajali ne sananne wannan ba zai yiwu ba a ce zuwa lokaci kaza oda ce zuwa lokaci kaza amma baka ga yama mutun lokacin dole sai an ayyana lokaci tunda ya baka kudin shi ka ce zaka kawo to ya zama da dole sai ka ambata mishi cewa ga lokacin da zaka kawo kuma abin ga siffar shi iri kaza ne zan ka maka yanzu lokacin salula aka aika mishi hoton shi ma ya gani yace wai ajalu rasul mali ana gaugauto da abin nan da ko kudin kenan a gaugauto da kudin a bada awi akhiru ko jinkirta ila misli yumaini zuwa kamar kwana biyu aw salasa ko uku bai baka kudin ba ko kwana ɗaya ko uku ko kuma a yanzu ya baka kudin wa in kana bi shartin ko da in ya kasance da sharadi ne yace wa ajlu salami ahabbu ilaina amma a sanya ma salami ajali shi muka hiso mu a malikiya an yakunu 15 yau mai kasance kwana biyar ne aw ala an yi kabe da bi baladin akhar ko kuma akan yace zai amshe shi a wani garin daban wa in kana musafatuhu yawmain ko da tahiyyar garin ta kai kwana biyu aw salasan ko uku wadan wasu sun tahi cewa sai abin a garin zai kawo maka to amma yace mu a gare mu malikiya yana iya yiwa har ma abin ba a garin bane yanzu in baka kudin zaka yi mini order wani abu a Kano amma in ce gari kaza zaka kai mini imaradi zaka kai mini shi shaguna na maradi ba nan ba duk da anan muka yi cinikin kenan ana iya kai shi wani guri yace wa man asalama ila salasati ayyam wa ba'da salami zuwa ga kwa ya bada order zuwa ga kwana uku ya qabiduhu bi baladin asalama fihi wanda zai amsa a garin da ya bada order faqad ajazahu ghayr wahid min al ulama wasu da yawa cikin malamai sun halitta wannan wa karihu akharuna wasu kuma sun kishi sun ki wannan wala yajuzu an yakunu ra'sul mali bi halitta bai kasance uwa kudin min jinsi ma usulima fihi daga cikin jinsin abinda aka bada salamin ne abinda zan bakan kuma irin abinda zaka kawo mini ne wannan bai yayi ba hatsi ne zaka kawo mini masalan ya halitta a ce hatsi da hatsi ya yayi sauyen shi ayi cinikin shi ciniki za a kira shi da sauyi zan mu kira shi to amma ababan salami ba zai yi ba in baka nawa hatsin ko a ce masalan shibira ce gare ni mota guda kai kuma can hatsi ne mai kyau mota guda ya halitta ummi in baka shi ni in amshi wancan babu tafaduli to amma in salami ne wannan ba yayi ba jinsin abu ɗaya in baka shi kuma kai mini order shi salamin shi wannan bai halitta ba saboda shi me yasa in wannan jinsi ɗaya ne an yi yadan biyadin hannu da hannu to shi kuma salami ya saba ma hannu da hannu wace wala yasalmu fi shay'in min yusa aw fi ma yaqaru minhu ko abin da ke kusa da shi illa an yuqri da hu shay'an fi mislihi sifatan wa miqdaran sai ho in ya bashi wani abin daga cikin shi cikin kwatan kwacin shi siffa sananna da kuma gurgurdan abin sananne wan nafa'u lil mutasallifi kuma ya zamana amfanin ga wanda aka ba ma salamin aka ba bashin shi zai amfana yace wala juzu daynun bi daynun bi halitta bace bashi da bashi cinikin bashi da bashi wa ta'khiru ra'sil mali da jinkirin uwa kudi bi shartin da sharadi ila mahalli salmi zuwa ga gurin salamin kace kuma baka bashi kudin ba har sai ya kawo aw ma ba adahu ko kuma abin da ke bayan shi min al-uqulati min zalika na kullin ciniki na wannan wala juzu fasxu daynun fi daynin bi halitta wa warware bashi da bashi yace huwa an yakunu laka shay'un fi zimmati shine ya kasance kana bin shi wani abu na kudi a wuyan shi fatafsahu fi shay'in akhar ka warware shi cikin wani abin daban la tata'ajjalu wanda bazaka gaugauta shi ba wala yuzub kenan ya zamana ina bin ka wani abu na kudi kuma zuwa ga nan sati ne abin wannan zaka bani kudin jika goma nake bin ka zuwa sati zaka bani ita kuma bai kai sati ba gobe sai na ganka da wani littahi in ce to wannan littahin ba ni shi a kambacin wannan kinna bashin da nake bin ka wanda sai sati zaka abin nan me yasa ya haramta saboda yana da dama lokacin bai zo ba baka mishi ba kamuwa kace mishi ai ya baka wani abin shi wanda lokacin bashin da bai yi ba almuslimuna ala shurutihim kun yi sharadin cewa sai sati zai baka sai in shi ya ga dama ne satin bai yi bai ce maka ga abin ka wannan amma in kace mishi satin bai yi baka kama mishi wani kayan shi to wannan zai zama na takura shi ne kai akan haƙin shi yace wala yuzu bai'u ma laysa indaka bi halitta ba cinikin abin da bai hannunka abin da diya kasance bai hannu bai halitta kai cinikin shi ba ala an yakunu alayka halan ya kasance yana tare da kai a halin lokacin nan da ake cinikin yace wa iza bi tasilatan bi samanin mu'ajjal idan ka saida wata haja ka saida wani kaya bi samanin mu'ajjal da kudi wanda yake abun sa ajali wanda sai nan gaba za a bada fala tashtariha kada ka sayi wannan abin bi aqallu minhu da mafi karancin haka na kadan a kudi hannu mun gane wannan ka saida ma mutum wata haja wannan littafin ne masalan na saida maka shi zuwa sati kudin amma a gaba ne zan baka na ka amshi littafin na amsa kuma zuwa sati kai na saida maka shi kuma satin bai kai ba kuma ni sai na je wajen ka nace ba ni shi da na saida maka shi jika biyar kuma gobe sai na ganka kai da bashi ne ka amsa ban baka kudin ba baka bani kudin ba kuma ga ka je saida shi ni kuma in saye shi jika hudu lokacin bai zo ba saboda ruba ce na yi wayo na amsa a cikin abu daya yace bi aqallu minhu naqadan aw ila ajalin dunal ajali awwal ko kuma zuwa ga wani ajali wanda bai kai wancan ajalin na hauko ba aw bi aksal wala bi aksar minhu ko kuma ajalin da yahi sama da haka ila abada min ajali wanda yahi sama da wannan ajalin yace wa amma ilal ajali nafsuhi amma zuwa ga ajalin duka irin wannan ajalin fazalika kulluhu ja'izun wannan kuma ya halitta in ya zamana kai ma zuwa sati ne yace kuma shi ma ya saida maka zuwa sati amma kasa da wannan kudin kana iya sayan abin tunda abin lokacin ajalin shi bai sabko mana bashin da ka bashi yace wa tukunu muqasatan sai zamana muqasati kukai kiyasi ne kukai wala ba asabi shira'il jazahu babu lahi da sayan baga fi ma yukala abinda ake auna shi au yuzanu ko kuma abinda ake aunawa da sikeli a sayi baga shi ba tare da an auna ba siwa danariri amma banda dinari wa darahima da dirhami ma kana maskukan wanda ya kasance ba a kera ba ba a saka ba wa amma nifaru zahabi wal fiddati fazalika fihi ma ja'izun amma tilina abun nan na zinari da azurha wannan shi ya halitta wala juzu shira'ur raqiqi bi halitta ba sayan bawa wasiyabu da tuha juzafan baga a matsayin baga bayi ne tili guda baga guda a ce ayi cinikin su cinikin jumulla ko kuma a ce tuha ce riguna ne a hada su guri daya ayi cinikin jumulla yace wala ma yumkinu adaduhu bila mashaqqa ko abinda ana iya lissafa shi ba tare da wahala ba jizafan a ce a saida shi a baga kawai a lissafa shi matukar lissafa shi bai bada wahala waman ba ana khalan qad ubirrat duk wanda ya saida da bino wanda an mishi barbara fasamru halil ba'i ya itatuwan na wanda ya saida ne saboda hasin kama hanyar nan ne in aka musu wannan illa an yashtaridahu almubta'u sai ho in me sai yin sa sharadi yace zan sai itacen dabinan amma haquq haddiyan kai da suke tare wa kazalika ghayruha min istimari hakanan abinda ba ita ba na simari na ayan itatuwa wal ibaru abinda ake cima al ibaru shine at tazkiru shine a musu barbara wa ibaru zar'i an ce barbara ta shibka khurujuhu min al-ardi shine ya huto daga ƙasa hurtar washe daga ƙasa su kuma shibka duk shibka kenan da gona zaka sai da mutun gona shibka hatta huto to wannan banda wannan shibka ba tashi bace irin na ƴaƴan itatuwa dari yayi ina ganin zan mutakaita ita ba ta ma samu mintin 30 ba eh dila tana shiga a ciki amma kamar yadda mai askari ya yi bayanin cewa babu lahi da saida al wannan idil alal barnamiji a saida dila akan barnamiji wanda an san abubuwan da ke ciki ba haka a jahilce ba in dai a jahilce ne ba a san me yake ciki ba baka san me zaka tarda ba irin na ƴan makka wannan bai halitta ba dan saboda su ba a san me ne yake ciki ba amma in irin kaya ne wannan wanda na ƴan kanti ne dila dozin in duka an san kaza ne a ciki dila a ciki an san cewa riga kaza ce 100 ce ko 50 ce wannan shi za a yi lissafi ba sai an warware ba an kilga amma irin na ƴan makka wanda baka san ba ka iya samu dukan su jallabiya ne ka iya samun kaya masu tsada ka iya samu wannan dole sai an warware shi an ciccira an gani duk da suna kuskure haka kawai suke saida shi wannan haramun subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi